I come from this city where homies don't believe in dreams. Finally put it together, now I live in a dream. Kodi lokachi raiwa na samu. Kodi lokachi raiwa kabani. Ta'ala rabbi samawati, Allah taimaki me bamu. Ya bamu ta hanya alheri, ndu kigara ya umore. Ta'ala rabbi samawati, Allah taimaki me bamu. Ya bamu ta hanya alheri. Mama used to say, son, gotta be strong. So I'm shooting two birds with the same stone. After school, I walk and I sing song. Time to find reason to live for. Rayuwa akwana atashi. Fadi tashi gashi na tashi. Neman kudi babu fashi. En har ina da numfashi. Kudi lokaci rayuwa na samu. Kudi lokaci rayuwa ka bani. Ta'ala rabbi samawati, Allah taimaki me bamu. Ya bamu ta hanya alheri. Ya bamu ta hanya alheri, ndu kigara ya umure.